lamani ya tsananta Allah tura muke ba karami da babba kowa wayo yake jama'a na ta hijira can zagari suke yanzu saukanan agobe wucewa suke masu fada aje su kame baki suke sabon bazai canza salo yake bani ilmi ka sar mu koma baya take sannan kuma dukiyar mu sai sacewa ke kuma kar salo a yau babu fata nake baba bace tallakawa ga suwa muke to yau yankin arewa sai rubujewa ke kuma ga yan tadda kullum da duwa suke hanyoyin kasar mu lalacewa jami'un kasar mu sai kullewa ke bashi a kasar mu kullin da ruwa ke masu rubon kasar mu sai gina bene suke basu da fargaba da daddare bacci suke doga tambaya wace makoma muke sandar dogaran mu sai karyewa suke hanyar jin abinci sai kullewa take lamari ya tsananta Allah tuba muke ba garami da babba kowa wayo yake jama'a na ta hijira can zagari suke yanzu saukanan agobe wucewa suke masu fada aje su kame baki suke to hakkin shugaba kare mutane yake kare rayuwar sa hakkin sa gashi yake amma ba ta binciken wani ba majibincin lamura kake kai mana buwa ko mai roko muke kai mana lindibi da annabi togo muke neman kariya ga zalumai muke canji ya ilahi kai mana nema muke ilimi haka samu takin farko yake in ilimi ya samu komai sai to yake jahilci cikin kasa rusa kasa yake sannan sai tsaron kasa kazancen yake ba su tare mu sai tsare kansu kawai suke dama sun hana mu ba yayaye suke kazinan dukwayen ta'adda ciniki suke zamfar rayuka tili salwanta suke mun gaza gane hakikar lamari yake ga matsala ta ko'ina farkon lamari sharar karshe ke manufar shugaba jajircewa take to matsalace da samu sai san bato muke Allah matsalar gamin san daga kai take to ka ji tausayin Allah tuba muke kukan zuciya fitowa fili yake yau yan kasuwan matsawar kaya suke noma ya yi zaga taki wala yake iyo ya ta kai ta kore shanu ake kai babban gijin mu ne mu bayi muke shi mar shi a she babawan mai shi ake Allah kai da Ibrahim ga bayi kake biya cikin dare yau zoro muke safa da ranar ta da fitowa suke kayan fantari a ga yau a dubu suke mulkin mallaka kawai yawa ka sake tarbiyyar matasa gurbacewa take koran talakar kasar mu yau baban za yake bai san taimakon talaka kashewa suke aikin jirgayayi yau batawa suke zaɓen talaka yayi murdewa suke bai san da ta dogaro karewa ke to mai ci sau biyar a da yau fa da karye ke zancen dida na yi ingantacce ke yau mafitar kasar mu da hasashe take mantuwa 'yan ta'adda zirga zirga suke dan ba ko ruwan ne yake hijira suke to maskariyan da ta kore shanu suke dan karen da ta rana noma suke duzan matalakar da sabaci suke kida ba sari da gile lamurori suke dan faran da ta hawa gari suke sukore na fili yake zalunci ya sa suke komewa suke Allah maganin su kai mana roko muke ya saitin wujuji ne wallahi muke ya litbil ladif ne wallidbi muke mazaloli kace ayaye roko muke kai abuwa da dan wanda da shi kake masalan saran kasa taro ko muke ya gausalwara kana da isayi kake dan girman abul butwa jini ma muke dan malama ce busan ya mu wasake to dan malam ji dani dan wun kada ban yake a cire firgici a sani zuwa so muke a cire razini da halin da kasa take wagauta kashe ta kone komai take zafi ya yawa bukatar sanyi muke mai lulubi rahubu kai mai tausai kake tsaram ka sani a halin da kasa take to kuma dawo she wudi da sananne yake bayil ya zubo biri zababbe ke share ruwan idan murabawa ya muke sifade ake lamarin ya yawa farautar ko ake yau kan mai huwa da wabi harbi suke in suka zo gari tare kofofi suke al'amarin kasar ga tauta ba ko ake gwamnati ta gaza ga Allah mabuta take daji bai shigo ga kowa tsoro yake shi yake bin daga annuwa tabaraka roko muke shuka ta yake bukatar noma take kana ta yi ta bukatar taki take yunwa ta yi yawa bukatar goshi yake to kowa ya ji mauti ne wani zuwa ke wannan ne halin da al'umma ta take shine ma nari na muka dosa yake al'amari sai kaga zafi yake kayan maye manya dama duka sun rike to lamarin kasuwa hannun mai shi yake yau yayan sarakuna wada ka suke sun yau dukiyar talakawa sun rike albashin ma'aikata da yawa an rike jami'un kasar biyajin aiki suke sai kake dan girman ta mamajin kan bayi kake to dan girman ji zulmai ayewa kake alfarmar abin baci jare so muke in an ce bulbuta ta kai kake dan gimri madan harazim kuka muke Allah dan isa ta salamu fata muke dan shawo din daga can bayi yake